Hausa na murya Amerika ke magana akan mitoci 10, 19, 31, 49, da kuma 60. Sai Kulo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashe kai tsaye ta tushen FM na Joy Africa akan mita 102.5. Sai kuma tushen FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, Niya da murya Arewa. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba, barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'atu babban rana 22 ga watan Yuli na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC, tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Ibrahim, a ba mu kanun labarai.
To, a jawabinsa na farko a matsayinsa na ɗan takarar zama shugaban Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican a hukumance, Donald Trump ya ce akwai buƙatar ɗaukar matakin gaggawa kan tashin hankulan da ke faruwa a Amurka. Ƙasar Turkiya ta ce za ta daina aiki da matsayin Turai kan ƴancin ɗan adam a tsawon aiki da dokar ta ɓaci na watanni uku. Sannan masu gabatar da ƙara a Paris sun ce mutumin nan da ya afka da mota cikin cincirin da masu shagulgulan zagayowar ranar ƴancin kan Faransa ya halaka mutane 84, ya aikata haka ne tare da taimakon wasu mutanen.
To, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji ga yatan da kwamitin majalisar dattijai ta yi wa ministan kudin Najeriya, ko don me?
Za mu ci gaba da yi don mu san menene matakai da za mu ɗauka wajen tabbatar da
aiwatar. Kuma a daren jiya ne ɗan takarar jam'iyyar Republican na Amurka, to Donald Trump, ya bayyana amincewarsa a matsayin ɗan takarar jam'iyyar Star Republican. To, me ya ce mai muhimmanci?
I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States.
Muryar Donald J. Trump kenan yake amsawa a hukumance tikitin zama ɗan takara na jam'iyyar Republican a zaben.
To, haka kuma muna da shirin lafiya arziki na Jumai Ali, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A jawabinsa na farko a matsayinsa na ɗan takarar zama shugaban Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican a hukumance, Donald Trump ya yi amfani da lafazin da ke nuna akwai matuƙar buƙatar ɗaukar matakin gaggawa kan tashin hankulan da ke faruwa a Amurka kwanan nan. Sannan ya jaddada cewa a ƙarƙashin shugabancinsa, Amurka za ta zama ƙasa mai bin doka da oda. Wannan babban taro namu na faruwa ne a daidai lokacin da ƙasar ke cikin mawuyacin hali. Hare-haren da ake kaiwa kan biranenmu na ta'addanci na barazana ga tsarin rayuwarmu. Duk wani ɗan siyasar da ya kasa gane hakan, to bai kamata ma ya shugabanci ƙasarmu ba, a cewarsa. Trump ya zayyana alƙaluman da ke nuna ƙaruwar aikata manyan laifuka a manyan birane da dama, ciki har da Washington DC da Baltimore, waɗanda Trump ya ce sun ga ƙaruwar kisan kai na kimanin kashi 50 cikin 100 da kashi 60 cikin 100 cikin shekara guda da ta gabata. A jihar Chicago da shugaban ƙasar ma ya fito, mutane sama da 2,000 ne harbe-harbe suka rutsa da su a wannan shekarar kawai, kuma an hallaka mutane sama da 3,600 a birnin na Chicago tun bayan da ya hau gadon mulki, a cewar Trump. Game da auna 'yan sanda da aka yi ta yi a Baton Rouge da jihar Louisiana da kuma Dallas na jihar Texas kuwa, Trump ya bayyana hakan da hari kan dukkanin Amurkawa. Sannan ya zargi shugaba Obama da amfani da matsayinsa na shugaban ƙasa wajen rarraba kawunan mutane bisa ga jinsi da kuma launin fata. Duk wani matakin da zan ɗauka, zan tambayi kaina, shin zai kyautata rayuwar matasa a Baltimore da Chicago da Detroit da Ferguson, waɗanda su ma ke da damar cimma rayuwar da suke hankuro kamar sauran yara a Amurka, a cewar Trump. Muna da ƙarin bayani bayan labarai.
Ƙasar Turkiya ta ce za ta daina aiki da matsayin Turai akan 'yancin ɗan adam a tsawon aikin dokar ta ɓaci na watanni uku. wanda ta kafa don zakulo waɗanda suka shirya juyin mulkin makon jiya wanda bai yi nasara ba. Mataimakin Prime Minister Turkiya Numan Kurtulmus ya ce Turkiya za ta dau irin matakin da Faransa dauka karkashin babi na 15 na matsayin Turai din, wanda ya amince kasashen da za su rattaba hannu a kai su jingina amfani da shi a lokacin yaƙi ko yanayi na rashin tabbas. Dokar ta ɓaci za ta baiwa gwamnati damar hukunta waɗanda suka shirya juyin mulki da kuma sukunin kakkaɓe ƙungiyoyi masu ra'ayin Gulen, abinda kafar labaran Hurriyet ta ambato Kurtulmus na cewa kenan. Ana kyauta zaton 'yan majalisar dokokin ƙasar Turkiyya za su amince da buƙatar shugaba Erdogan na kafa dokar ta ɓaci na tsawon watanni uku, mataki da zai ƙara ba shi damar kakkaɓe masu adawa da shi bayan yunkurin juyin mulkin ranar Juma'a da ta gabata na hambare shi da gwamnatinsa wanda bai yi nasara ba. Erdogan ya yi shirin ayyana dokar ta ɓaci ne a wani jawabin da aka yada ta gidan talabijin ranar Laraban da ta gabata bayan wata ganawa da manyan jami'an tsaronsa da ministoci. To sai dai shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira ga Erdogan da ya tabbatar cewa bincike da kuma hukunta masu hannu a yunkurin juyin mulkin sun gudana ta yadda jama'a za su ci gaba da yin na'am da muradun demokradiyya da doka da oda.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu gabatar da ƙara a Paris sun ce mutumin nan da ya afka da wata mota cikin cincirin da masu shagulgulan zagayowar ranar 'yancin kan Faransa ko ranar Bastille a Nice ya halaka mutane 84, ya aikata hakan ne da taimakon wasu mutanen, kuma da alamar ya shafe watanni yana shiryawa. Da yake magana da manema labarai jiya Alhamis a Paris, babban birnin ƙasar Faransa, François Molins ya ce bayanan da suka samo na hotuna da binciken da ya yi ta yi a wayar salularsa na nuna cewa tun daga shekara ta 2015 ya fara shirin. Molins ya ce wasu mutane 5 da ake zargi sun shiga hannu, suna fuskantar mataki na farko na zargin aikata ta'addanci, ciki har da haɗa baki don aikata kisa da mallakar makamai da kuma rawar da suka taka wajen taimakawa mutumin da ya aikata ta'addancin na ranar 14 ga watan Yuli. Ya ce mutane 4 ne ake zargi, 2 Faransawa 'yan asalin ƙasar Tunisiya da wani ɗan asalin Tunisiyan da wani ɗan Albania da wata mata mai takardar izinin zama Faransa da kuma Albania a lokaci guda. Hukumomin leƙen asirin tsaron ƙasa da ba su san da waɗannan mutanen ba a baya, a cewar kafar labaran Faransa ta AFP. Mutumin da ya afka da motar Mohamed Louhajjat Duhai-Birlet, ɗan shekaru 31 da haihuwa ɗan asalin ƙasar Tunisiya ne, da ya zauna a Nice na tsawon shekaru.
To madalla, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To a ci gaba da binciken yadda gwamnatin tarayyar Najeriya ke aiwatar da kasafin kuɗin wannan shekara, kwamitin kula da kasafin kuɗi na majalisar dattijai ta sake gaito ministan kuɗin Najeriya. Ga Malini Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
What can you tell this chamber on the issue of bailout?
What is the policy on the customs duty regime as it affects agricultural imports?
Yes, let me say, answer these questions.
Thank you, Your Excellency.
Yadda Madam Kemi Adeosun ta rika amsa tambayoyi kenan a lokacin da ta gurfana a gaban majalisar dattawa. Kemi Adeosun ta bayyana wa majalisar cewa tuni har an fara sakin kudade domin yi wa 'yan ƙasa ayyuka kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya alƙawalta a lokacin da yake karkada ƙasar yana neman ƙuri'un 'yan Najeriya. Sanata Aliyu Malam Wakili yana cikin 'ya'yan majalisar dattawa da suka karbi bakoncin ministan kuɗi Madam Kemi Adeosun.
Wannan gayyata da muka yi mata ta tawo ta gaya mana menene ake ciki, za mu ci gaba da yi don mu san menene matakai da za mu ɗauka wajen tabbatar da aiwatar da wannan kasafin kuɗi, ko aka samu wani gibi mu ga ya za ya gyara. Ta tabbatar mana cewa bizin da ta ala duk da rashin kuɗi da gibi da aka samu da yake shigowa baitul mali, kasafin kuɗin nan yana kan turba wanda insha Allahu a ƙarshe za a cimma nasara saboda ta nuna mana cewa wannan gwamnati da ta taho ta samu bashi a ƙasa musamman na wajen biyan ma'aikata sama da biliyan 169 kuma gwamnati ta yi kokari ta rage wannan kuma sun nuna mana cewa duk da akwai ƙarancin kuɗin shiga an ba da sama da biliyan 244 kan manya-manyan ayyuka na raya ƙasa wato wannan hanyoyi da sauransu haka kuma nan ba da dadewa bane da kwana kaɗan ma za a ƙara sake biliyan 70 don a tabbatar cewa wannan manya-manyan ayyuka sun an so masu yadda za a samu aiki matasa za a samu aikin yi su 'yan kasuwa za a samu abin sayarwa su masu sana'a wato wanda in kaman kai magini ne ko mai sayar da kayan gini da sauransu za ka samu inda za ka rufa asiri da sauransu haka kuma akwai wannan abu da kullum yake tsole mutane ido da ake kira constituency project an tattauna da ita in kika tuna shi sakataren gwamnati tarayya ce babu tabbas wannan constituency project na wannan kasafin kuɗi za a aiwatar ita ta tabbatar mana cewa ai wannan kasafin kuɗi yana cikin doka na kasafin kuɗi na bana saboda haka babu wani wanda zai ce ba za a aiwatar ba
Ministan kuɗi Kemi Adeosun ta tabbatarwa majalisar dattawa cewa tattalin arzikin ƙasar yana da ƙarfi saboda haka zai farfado kafin ƙarshen wannan shekara da muke ciki Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
zo ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama lalle shugaba adali ne sirrin zaman lafiya
To madalla daga batun yadda ake kashe kuɗi kuma sai a nan Amurka inda a daren jiya dan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya bayyana amincewarsa da wannan nauyi ga wakilin sashen Hausa Sabu Imam Aliyu dake wajen wannan taron da ƙarin bayani
Friends delegates and fellow Americans I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States
Muryar Donald J. Trump kenan yake amsawa a hukumance tikitin zama dan takara na jam'iyyar Republican a zaben bana. Donald Trump bai bata lokaci ba wajen bude wuta kan abokiyar takararsa Hillary Clinton cewa.
Then when Obama made the decision to put Hillary Clinton in charge of America's foreign policy, her bad instincts and her bad judgment, something pointed out by Bernie Sanders are what caused so many of the disasters unfolding today.
Yace yau Amurka ta samu koma baya ta fuskar tsaro daga lokacin da Hillary Clinton ta zama sakatariyar harkokin wajen Amurka. Bugu da ƙari duniya ta shiga cikin halin rashin tabbas. Yace ya imanin cewa ko shugaba Obama yayi nadamar nada ta kan wannan mukami. Da ya juya kan hali da tsiraru suke ciki Donald Trump yace.
Nearly 4 in 10 African American children are living in poverty, while 58% of African American youth are now not employed. 2 million more Latinos are in poverty today than when President Obama took his oath of office.
Kusan yara bakar fata 4 cikin 10 suna cikin talauci yayin da kashi 58 cikin 100 na matasa bakar fata ba su da ayyukan yi yau inji Donald Trump Latino miliyan 2 ne ba su da ayyukan yi kasa da shekaru 8 da kama mulkin shugaba Obama Donald Trump ya sake komawa kan batu da ya karfafa takararsa batun bakin haure da illar da suke janyowa Amurka ta wajen aikata laifuffuka ciki har da kisa daga nan alƙawarin zai magance wannan matsala na bakin haure da kuma matsalolin shige da fice yayi magana kan yarjejeniyoyin cinikayya da yake sun kassara Amurka da Amurkawa nan ma ya alƙawari zai magance su kuma ba zai sake shiga cikin yarjejeniya na ƙasashe masu yawa ba dan takarar na jam'iyyar Republican ya alƙawarin idan ya zama shugaban ƙasa zai yi maganin ISIS kwab daya yarsa Ivanka ce ta gabatar da shi inda ta yaba da kyawawan halayensa da suka hada da tausayi da taku da son taimakawa waɗanda suke cikin damuwa Yanzu kuma hankali duka ya koma birnin Philadelphia inda jam'iyyar Democrat za ta yi nata taron daga ranar Litinin 25 ga wata. Ana sa ran Madam Hillary Clinton za ta bayyana wanda zai zama mataimakin shugabar ƙasa tsakanin yau Juma'a zuwa ƙarshen mako. Sahabu Imam Aliyu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Cleveland, jihar Ohio.
To madallah har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu muna agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 15 ga kuma shirin na gaba
lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu yau juma'a 22 ga watan yulin shekara ta 2016 cikin yadda Allah za a kammala taron ƙasa da ƙasa akan kanjamau da ake a birnin Durban ƙasar Afrika ta Kudu. A saboda haka yau filin zai dubi kaɗan daga cikin irin nasarorin da aka samu tun lokacin da aka samu bullon annobar cutar da kuma shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ga begen Majalisar Ɗinkin Duniya na ganin an kawar da kanjamau kan shekara ta 2030. Masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin yau aka kammala taron ƙasa da ƙasa na 21 akan cutar kanjamau a birnin Durban ƙasar Afrika ta Kudu an samu ci gaba sosai wajen yaki da wannan cuta tun lokacin da cibiyar kayyade yaduwar cututtuka ta Amurka ta gabatar da kashe din farko akan bullon annobar kanjamau a 1981 kimanin shekaru 35 da suka shige da kuma tun lokacin da aka fara taron ƙasa da ƙasa na farko akan wannan cuta kimanin shekaru 31 da suka shige to amma kuma duk da ci gaban da aka samu wajen yaki da wannan cuta har yanzu da sauran rina aka ba domin daga cikin kimanin mutane kusan miliyan 40 da suka kamu da cutar mutane miliyan 17 ne kawai suke da sukunin samun maganin jinyar wannan cuta sai kuma gashi Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana begen ganin an kawar da wannan cuta kan shekara ta 2030 shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kuwa ga wannan bege kuma waɗanne irin kalubale ne ake fuskanta wajen yaki da kanjamau da kyamar da ake nunawa waɗanda suka kamu da cutar. Na zanta da Hajiya Maimuna Muhammad, tsohuwar director da ke kula da ayyukan cibiyar kayyade yaduwar kanjamau ta Najeriya da ake cewa naka a takaice ga abin da ta ce.
A yanda muke yanzu al'amarin shi ne waɗanda suke da cutan da kuma wanda suke kama cutan. Duk yanda za a samu magani a ce za a kawar da wannan cutar. Akwai aiki a gaba saboda kuwa fadakarwar yanzu an fara jan kafa da shi musamman a karkara
to
musamman a karkara da wannan cutar ba a samu ta a karkara amma yanzu an fama samu ta a karkara kuma a gurin matasa kuma harkar fadakarwar a nan ne yanzu aka samu cikas saboda gaskiya an yi sanyi da shi lokacin da aka fito da wasu cututtuka su Ebola da su Zika da duk sauran da aka kawo sai aka samu ita wannan cutar ta kanjamau sai aka daina magana ta ma mu dai yanzu a Najeriya zaki duba ko da aka far television ko radio ba a mazancanta
to ya kike ganin za me ya kawo haka
eh kuma aikin san lokaci ne duk sanda za a ci mu galaba da akan wata cuta dole sai gwamnati ta yi hibbasa an tabbatar da cewa an samu kuɗin da za a yi aiki da shi kuma an bazama kuma wannan abin ba wai gwamnati kawai ba kafafen rediyo da kuma shugabanni dole su ɗauki wannan abin da muhimmanci saboda ala kulli halin yanzu za ki samu idan mata suka je awon ciki da yawa za a ga suna da wannan cuta in ko aka ce an samu wannan allura da za ta kashe wannan ƙwayar cutar wanda za ta kashe kwayar cutar in dai ba za a fadakar da cewa kada a dauki cutar ba ko da an zo kafin ta zo kasar Afirka har ta zo Najeriya to sai an yi da gaske
to saboda ci gaba
saboda duk kasashen da suka yaki da kowace irin cuta ta duniya gwamnati ce ta himbasa saboda in dai su musu dauki wannan abin da muhimmanci ba inda za a ji dole ne a sa kuɗi a kai ai kuma ga a sa mutane kowaye a cikin karkara da masu unguwanni da hakimai da local government kowa sai ya hiba sakan wannan cutar saboda wani zai ce ga an fi damuwa da ai hanyoyi ko a duba abin da za a ji a commissioner amma rayuwar shi talaka ba a duba ta kuma gaskiya faɗakarwa da ake yi kamar yadda na gaya miki yanzu gaskiya ba faɗakar wannan kuma wannan cutar ƙaruwa take yi.
To
za a ce in aka ba da rahoto aka kai majalisar ɗinkin duniya za a ce wannan abu ya ragu wancan abu amma sabilillahi idan za a zo a yi inda za a ce kamar a yi layi a ce za a ɗauki masu cutar nan a gwada a gani za a ga cewa cutar nan fa tana ƙasa tana dabo.
To bisa la'akari da cewa masana sun yi bayani akan cewa daga cikin adadin waɗanda suka kamu da cutar ta ƙanjamau kusan kashi 60 daga cikin 100 ba su ma da sukunin samun magungunan jinyar da ake da su da ake bayarwa yanzu kuma gashi yanzu kin yi batun cewa ana yi wa batun faɗakarwa ko kuma yaƙi da wannan cutar ɗaukar sakainar kashi a Najeriya. To ina mafita?
Eto kin san kamar yanda masu bincike suka kawo rahoton cewa tari waɗanda suke ma buƙatar maganin ba sa samu kuma kin san cuta ce wacce daga an ce kana da ita kowa zai guje ka saboda haka mutane da yawa ba sa so ma su nuna cewa suna da cutar balle su zo su karɓi magani saboda kada a guje su.
To a saboda haka duk da wannan ci gaba da ake ta cewa an samu wajen wannan yaƙi da ƙanjamau a Najeriya har yanzu muna baya kenan bisa ganin kuma cewa Najeriya ita ce ƙasa ta biyu baya ga Afrika ta kudu wajen yawan waɗanda suka kamu da wannan cuta a nahiyar Afrika.
Sosai. Wato abubuwan ne dole sai an bayar ya zama yana da mahimmanci a cikin harkar lafiya. Idan aka ce za a nemi yadda za a shawo galaba wannan cutar kamar na faɗa shi ne kada nauyin ya zama cewa kawai akwai akan gwamnatin tarayya. Idan aka yi tallafi gaba ɗaya aka ce an yi wa wannan cutar rubutu to za a samu ci galaba. Amma dai idan aka bari aka cewa wannan ɗan kuɗin da muke samu na harkar lafiya shi zai ɗauki waɗannan nauyin waɗannan cututtukan da suke ɓullo mana to gaskiya yaƙi da wannan cutar za ta yi ƙasa za ta yi likimo. Haka muna mun ci galaba amma gaskiya matasan mu a yanzu yanda suke su ne suke samun cutar nan kuma idan aka ce har cuta ta tashi ta kuma kan matasa to ba mu san abin da zai kai ba gaba da ai kamar da na gaya miki muna ta fakarwa ƙauyuka ne wa ko ina za a shiga saboda muna samun tallafi daga ƙasan waje ko ta Global Fund ta Safa ko ta World Bank.
Hajiya Maimuna Muhammad kenan. Shi kuma Dr. Mansur Kabir tsohon daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiya ta Najeriya ga abin da ya ce a kan shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ga begen majalisar ɗinkin duniya na ganin an kawar da ƙanjamau kan shekara ta 2030.
To kin san na gaya miki an bi shekara 20 ana ƙoƙarin ƙirƙirowa. Ita kin san cutar HIV ita virus ɗin idan ta tashi tana shiga cikin ɗan adam ne ta shiga cikin ɓargonsa ta shiga cikin hantarsa ta shiga cikin ƙwaƙwalwarsa saboda haka duk lokacin da aka so a samo rigakafi in an fara sai ta wulle ta gudu. To amma kamar da na gaya miki an saka kuɗaɗe da yawan gaske ana ta wannan bincike amma a yanzu nan da ke miki magana ko a wannan taron ma da ake a Afirka ta kudu ɗaya daga cikin babban abin da ake tattaunawa shi ne ina za a yi samun wannan kuma dai a yanzu dai ba a samu ba kuma babu. Amma ana nan ana lafiya.
To game da batun cewa har yanzu duk da wannan ci gaba da aka samu a kai waɗanda suka kamu da ko kuma suka harbu da ƙwayar cutar ƙanjamau ɗin nan kimamin kashi ya masana an yi bayani akan cewa kimamin kashi 60 daga cikin 100 ba su da sukunin samun magungunan ma na jinya. To game da wannan ƙalubale ya kake ganin za a magance wannan matsala?
To ai wannan shi ne babban dama abin tsoro. Daga irin ƙirƙirar da majalisar ɗinkin duniya ta yi ana da mutum miliyan 36 zuwa mutum miliyan 37 da suke da wannan cuta kuma suna buƙatar a sa su a magani. Amma a irin ƙirƙirar da aka yi a ƙarshen wannan shekarar mutum miliyan 17 zuwa mutum miliyan 18 ne suke shan magani. Kin ga ka iya cewa 45 zuwa 50 basu ɗari ne kawai suke samun magani kuma akasarinsu mutane da suke zaune a ƙasashe masu tasowa. Kuma kin ga yadda tattalin arzikinmu yake ƙara taɓarɓarewa tun ba da ƙasashen da suke nan Afirka ba. Wannan shi ne yasa nake ta kokwanto a zuciyata cewa anya kuwa inda ba wani sabon salo aka samu ba, inda ba shugabanni ne suka sake yada kai da hukumomin shanin aikin lafiya ba, za ku iya samun wato a cara wannan cuta nan da shekara 15. To lalle akwai wannan kalubala, kuma akwai bukatar shugabanni a cigaba da sanar da su domin su sa ido akai a kawo kudade isassu wajen tafi da shanin aikin lafiya.
To ya kake ganin yaki da wannan cuta a Najeriya?
To Najeriya kin san tana daga cikin kasashen da suke jan duniya a baya kwarai, saboda shekarun baya muka yi kididdiga nawa muke bukata a shekara guda saboda mu care ciwon mu bada magunguna na wannan cutar. Muna bukatar lokacin estimate miliyan $120. Gwamnatin Najeriya da kyar take ta iya bada miliyan 8 zuwa miliyan 9. Gwamnatin Amerika take bada miliyan 45 da sauran kungiyoyi. To Najeriya tana cikin kasashe da suke lalle ba sa sa isassun kudade. Dan kin ga Afirka ta Kudu tana da kanjamau da yawa, kin ga India, amma gudunmuwa da suke bayarwa wajen yaki da wannan cuta sun fi abin da Najeriya take. Shi yasa nake so ne amfani da wannan dama na ja hankalin shugabanninmu da 'yan majalisunmu da su ministocinmu da suke kula da sha'anin aikin lafiya. Akwai bukatar su sake sa ido domin in suka ba da gudunmuwa aka ba da isassun kudade, magungunan nan akwai su, kuma za su taimaka wa talakawanmu, kuma za su taimaka wa mutane.
Sidama yanci yau ne shi ne sarkin mayu, in ya kama ka doktor bai hudda ka, malam bai hudda ka, duk wani boka bai hudda ka.
To masu iya magana dai suka ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira, gyara kayanka kuma bai zama sauke mu raba ba. Masu sauraro, abin da ya sauka kenan a wannan fili a yau, sai kuma makon gobe idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar Allah ya kare mu daga kowane irin cuta.
Amin summa amin. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kana a takaice.
To a takaice, a jawabinsa na farko a matsayinsa na ɗan takarar zama shugaban Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican a hukumance, Donald Trump ya ce akwai buƙatar ɗaukar matakin gaggawa kan tashin hankulan da ke faruwa a Amurka. Rahotanni na nuna cewa wasu mayakan azbunawa magoya bayan gwamnati sun kwace iko da birnin Kidal na arewacin Mali, bayan da fada ya barke tsakanin mayakan da wata gamayyar 'yan tawayen azbunawa. Wani ganau ya gaya ma sashin Faransanci na muryar Amurka cewa zuwa daren jiya Alhamis, mayakan na Gatiya na kakkaɓe garin don kauda duk wani gyauran 'yan tawaye da watakila suke ɓoye. To amma har yanzu ana cikin halin rudami a Kidal, kuma ba a tantance ko akwai waɗanda abin ya ritsa da su ba. Wata kotun tarayya a New York ta yanke ma wani ɗan leƙen asirin Rasha wanda ya amsa laifinsa hukuncin ɗaurin shekaru 10 gidan yari, ta kuma umarce shi da ya miƙa dala 500,000 da aka biya shi a matsayin ladar aikata wannan laifin, wanda ya haɗa da samowa da kuma tura ma Rasha wasu shahararrun fasahohin lataroni na soji don amfanar sojojin Rashar. Alexander Fishenko ya amsa cewa ya yi laifi wajen tara ɗin da ma'aikatar shari'a ta zarge shi da yi. Jami'an Amurka sun ce wani kamfanin da Fishenko ya kafa ya tura ma Rashar fasahohin lataroni da dala miliyan 50 tsakanin shekara ta 2002 da 2012.
To ma adalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, amma kafin mu tashi bari mu miƙa ta'ziyar mu ga Alhaji Umaru sarkin dawakin mai Sudan na Kwantagora, na rashin ɗiyarsa Zainab ko kuma Asabe wanda aka fi sani da suna Gudigi, wanda ta rasu a daren jiya a garin Kwantagora. Allah ya ji kanta ya kuma sa mutuwa hutu ne. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa, sai Cubahiro Jodone da ya bada umarni, da Solomon, sai kuma injiniyanmu John. Ni Ladan Ibrahim wake cewa sai an jima mun dawo muku da hantsi da wani sabon shirin.